Lura da yadda jayayya ke kara kamari tsakanin bangaren habararren shugaba Abuba Ganda da na Ali Dan Malam mai rukun kwarya yasa gwamnatin Niger daukar matakin rushe hukumar wasan kokowa Fenibit, inji ministan wasannin motsa jiki Kasim Muktar a ganawarsa da manema labarai.
Yau tsawon shekara guda wannan kungiya gwamnati ta bata amana amma ta kasa sun rabu suna ta rikicewa babu wani ci gaba ga mako ko muna komawa baya. To buskan wannan mun doki wannan mataki kuma mun sa kwararrun mutane waɗanda za su tunani kamar yanda duk ke da koyi kasashen duniya yanda za su tunani su nazari don koko mu ta doki kanta.
Wannan mataki na zuwa ne a wani lokacin da jihohi ke tankade da rawayar ƴan wasan da za su wakilce su a gasar da za a fara a ƙarshen watan Disamba a Zandar. Saboda haka wasu ƴan kasar Niger ke ganin rashin dacewarsa.
Wannan abu da ya faru ba mu ji daɗin shi ba. Tunda kokowa abu ne mai tare ɗan Niger duk wurin da suke. Yanzu saboda don su samu abinci kai minista da konseyinka sun taru saboda akwai kuɗi a ce a rushe federation a kafa wani komite da aka bata shekara uku. Shekara uku ai dai mun gane su.
Minister kowa ya san kowa ya rushe ne saboda yayi dakan da aka shikan daka tankaɗar bakin gado. Amma mu muna kira ga shugaban kasa kalmar mance da barshen shi da fannar da ya amradi irin ta ce ke so ma mutane a nan Johannesburg in aka bar mishi ragama wallahi wata ran sai mun tashi ba aikokuwan nan.
Gasar kokowar gargajiya na matsayin wata hanyar da gwamnatin marigayi ta hukunce ta bullo da ita domin karfafa haɗin kai tsakanin ƴan Niger. Dalili kenan da Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya ke cewa matakin gwamnatin yayi daidai.
In ya kasance an tafi bisa ga baraka an tafi bisa ga jayayya kenan ba za a ai fada mai idanu ba kenan wannan yasa watakila shi minista wanda yake yana kula da bangaren wasanni yayi nazari yayi tunani ya dauki wannan mataki na cewa shi dakatar da wannan federation ta ƴan kokowa ya aza wani committee wanda yake shi zai jagorancin wannan shirye-shirye na ƴan kokowa saboda a ga an kammala shi cikin lokaci kuma an kammala shi cikin tsanaki kuma cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kenan abu ne wanda yake mai kyawu ne a nawa gani can zuwa gaba watakila za su diba su gani su komo faje su waɗanda ke jayayya su gani sun ka iya yi saboda su fasanta kansu.
A ƙarshen makon jiya ne wasu kusoshin hukumar kokowa ta Fenibit suka ba da sanarwar tsige shugabansu Abuba Ganda da suke zargi da yin gaban kansa wajen tafiyar da harkokin kokowa don mai gurbinsa da tsohon ɗan kokowa Ali Dan Malam. Abinda hanbalaren shugaban ya ce da sake. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Thank you.